Bisa ga dukkan alamu dai harkokin tsaro a jihar Rivers na neman likita harkokin zabe da ma sakamakon sa domin kashe-kashe da jikkata mutane da dama sakamakon cin kare da babbaka da yan banga siyasa suka samu ya dada munana harkokin na tsaro wasu alƙalun masu nunar cewa sojoji sun kusa karbe harkokin tsaro a jihar ko da yake dai alƙalumman da hukumomi ke bayyanawa na waɗanda suka mutu ba su wuce mutane 9 ba amma wasu bayanai waɗanda suka ji kuma suka gani kuma suna bibiyar al'amura na zaben a jihar Taribas sun tabbatar da cewa waɗanda suka mutu ba su wuce mutane 40 wani da baya so a bayyana sunansa wanda kuma mazaunin jihar Rivers ne yace
zabe ta gudana kuma ta bar baya da kwarkwar da dama a jihar Rivers da kashe-kashe a hakika local government wanda suke can wajen ruwa an samu kashe-kashe rayuka akwai akukotoro local government akwai Bonny Island wajaje da dama cikin garin wanda mazabe ma bata gudana ba saboda sojoji da yara sun dinga harbe har yanzu ba kai ga ce ga mutanen da suka mutu ba amma bayanin da nake da shi a hannuna mutanen da suka mutu a abuni masu haura 30 da wani abu
kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewa jama'a tare da iyalansu na ci gaba da yin kaura ta dole daga waɗannan sassan da rikice-rikice suka bulla a sassa daban-daban na jihar Rivers kamar irin su karamar hukumar Boni da Akukutoro da kuma yankin Ugoni sannan kuma mutane da dama na zargin cewa rundunonin tsaro sun kasa
jama'a ina kira daga ƙasa Abonima sunana Juliet Jack saboda zaben da aka yi ran asabar an yi kashe-kashe kuma an kashe soja daya an tura sojoji suna shiga gari abin ya ta mana da tashin hankali to kowa suna gudu amma wasu suna zuwa wasu ƙauyukan da yake a kusa saboda tsoro sojojin da suka shigo muna roƙon federal government su yi hakuri su kira sojojin baya domin mu samu zaman lafiya
Mr. Inamdi Imoni shine kakakin rundunar yan sandan jihar Rivers
We are able to restore some level of normalcy over there. At Abonima, we had issues too where there was some kind of ballot box snatching and all of that.
Yace kawo yanzu mun yi kokarin kwantar da hankula a sassan da tashin hankali ya barke kuma mun samu waɗanda suka yi yunkurin satar akwatunan zabe a garin Abonima inda bayan sojoji sun bi su aka samu musayar wuta yayin da yayi jallin rasuwar wani Lieutenant Colonel da jikkata wani soja daya kuma rikicin ya sa dole aka soke zabe a wannan gari na Abonima ko da yake dai an kammala zabubuka amma jami'an mu na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a wannan yankin
we lost a lieutenant and one other army officer have our men on ground to ensure that there won't be any form of security breach
ko da yake dai ba a kai ga kammala tantance kuru'u ba da jami'an zabe ke kawowa daga sassan kananan hukumomin jihar Taribas na samu damar jin bakin mai magana da yawun hukumar zabe na kasarishin jihar Taribas Mr. Idwan Inobo kuma ga abin da yake cewa
Boni local election and invest to fix for the election Boni and Akukutoro
yana cewa ne kimanin kananan hukumomi 9 ne za a saki gudanar da sabon zabe sakamakon tashe-tashen hankulan da suka faru kuma kananan hukumomin sun hada da karamar hukumar Boni da Akukutoro da Abonima da kuma wani bangare na yankin Ugoni ita ma jihar Akwa Ibom a cikin yankin Niger Delta take kuma bayanai sun nuna cewa ta dauki dimi inda rundunonin tsaro ke ci gaba da gudanar da sintiri na kota kwana ganin yadda bangarorin jami'u biyu a jihar ke ci gaba da turka-turka da juna kan sakamakon zaben a jihar ta Akwa Ibom Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria